bases. I'm gonna get through this world. I'm gonna is your note. Just try that. All right, here we go. I'm gonna get through this world the best that I can. Work in this world the best that I can. Da 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 da